Jagoran tawagar kuma shugaban kwamitin kula da harkokin kasashen waje na majalisar wakilan Honorable Yusuf Buba Yakubu ya gaya mini cewa majalisar ta kyamaci wannan mummunan al'amari da ya kai ga rasa rayuka da kuma asarar dukiyoyin ƴan Najeriya da ke kasar.
Ya kamata mu yi tunanin a hadu a matsayinmu na Afirka kamar yanda kasan Turai suka hadu wato European Union suka zama daya don a samu ci gaba. Ba mu shiga kashe junanmu ba domin babu kasa guda daya wanda za ta iya ci gaba ba tare da haɗin kan wasu kasashe ba. Saboda haka mu a matsayinmu na ƴan majalisa da matsayinmu kuma na gwamnati a Najeriya ba mu ji daɗin wannan abun ba, kuma mun dauki matakai daban domin kawo ƙarshen ta, domin ƴan Najeriya su samu su zauna a kowane kasa na duniya muddin in za su zauna su bi dokokin wannan kasashe, kuma su yi kasuwancin su, su yi makaranta a ko ina suke so a duniya. Sannan kuma mu a matsayinmu na majalisa mu ma za mu dauki namu matakai daban wanda zai kawo ƙarshen wannan, imma ya kama mu sake duba dokokinmu na zamantakewa tsakanin kasanmu na Najeriya da wasu kasashe duk zamu yi kafin mu kai ziyara wannan kasa mu je mu hadu da wata bangare na gwamnati musamman majalisa wanda su ne abokan aikinmu domin a gani yanda za a maganta wannan aukuwa wannan abun a gaba.
Haka zalika shugaban hukumar sa ido akan Najeriya da kasashen ƙetare Abike Dabiri Erewa ta yi bayani tana mai cewa
was the waiting for the results of the investigation, they promised us they will get us the results and we're waiting for the results, and also there must be consequences for actions. If policemen or your people go out killing people and nothing happens to them, then it will continue to happen. So South Africa should continue to show the political will to talk to their people to put a stop to it.
Abike Dabiri Erewa ta ce bata ga dalili da zai sa jami'an tsaron kasar su kasa fitar da kokarin rahoto akan aukuwar irin wannan barazana ba, har ma da wanda suka faru a baya da ke buƙatar wani bayani da zai bada alƙiblar ɗaukan matakan da suka dace. Shi ma mai nazari akan harkokin dangantakar ƙasashe Ahmad Muhammad Alƙali na da ra'ayin ganin ƙasashen biyu sun yi sulhu ba tare da ɓata lokaci ba.
Kamata yayi gwamnatin Najeriya ta zauna ta yi karatun ta natsu akan dangantakarta da ƙasar South Africa ko kuma Afirka ta Kudu wanda ta samo asali tun fil azal. Ƙasashen biyu kamar wa da ƙani ne, saboda haka idan matsala ta samu tsakanin wa da ƙani akan zauna a tattauna a san yadda za a yi an dukkanin waɗannan matsaloli kamar yadda dokokin ƙasashen biyu suka tsara. Amma yankin yarjejeniya tsakanin ƙasashen biyu ba zai haifar musu da tsami ido ba.
Wannan barna dai da aka yi wa ƴan Najeriya ba shi bane karo na farko, kuma ya sa wasu ƴan Najeriya sun ma dauki fansa akan harkokin kasuwancin da ke da alaka da Afirka ta Kudu a nan Najeriya. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.